الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 195 a littafin Bulughul Maram muna cikin kitabul hajji babi na 6 babu sifatil hajji wa dukuli makka babin da yake magana akan sifar aikin hajji da kuma yanda ake shiga makka muna cikin hadisi na farko wato shine hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wannan hadisi yana da tsawo kuma za mu bi shi da bayani a hankali insha Allah Jabir ya ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت أميس فقال اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نن مكداتا زامتي قبل دنن واندا yake karantar da mu isan annabi sallallahu alaihi wa sallam garin makka ne ya faru a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isa garin makka ya bar madina tare da jama'a sun tafi aikin hajji Jabir ya ce hatta idza ataina albayta har sai da muka iso ga Ka'aba shine albaytu wato sai da muka iso ga dakin Ka'aba wannan ya nuna cewa sun isa garin Makka istalama rukna sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba kusurwan Ka'aba istalama rukna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba kusurwan Ka'aba wannan ya zo cikin littafai da yawa kamar nihayatu fi gharib al-hadith mujallal nabi shafi 952 kitabul majmu' mujallal na 8 shafi 34 littafi al-mughni mujallal na 3 shafi 82 tuhfatul ahwazi mujallal na 3 shafi 502 kalma ta istalama al-imam an-nawawi da sauran malamai suna fassara ta da cewar masahafu annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka iso Ka'aba sai ya taba kusurwan Ka'aba da hannunsa shine istalama yana sharh sahih muslim juz'i na 8 shafi 175 fa ma'anahu masahafu bi yadihi annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka iso Ka'aba ana isa garin Makka ya wuce dakin Ka'aba yana isowa dakin Ka'aba ya taba kusurwan Ka'aba shine istalamar rukna wa huwa sunnatun fi kulli tawaf ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda Jabiri yake karantar da mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana shiga garin Makka bai tsaya ko ina ba sai dakin Ka'aba yana shigowa masallaci bai yi tahiyatul masjid ba ya wuce kai tsaye zuwa dakin Ka'aba ya taba kusurwan Ka'aba don haka yasa al-Imam an-Nawawi ya ce wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma duk sa'idin da mutum yake dawafi ya tabbata cewar mutum zai taba wannan kusurwa na Ka'aba din Jabir ya ce faramala salatan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sassarfa gewaye uku yana kewaye Ka'aba sau uku ya yi sassarfa gudu ba gudu ba wa masha arba'an kuma ya taka yana zagaye Ka'aba sau hudu kaga a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba jikin Ka'aba abinda ya fara shine sai ya kama sassarfa yana zagaye Ka'aba yana gudu ba sauri ba sauri ba sai da ya zagaye Ka'aba sau uku shine ar-raml sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tafiya ya zagaye Ka'aba sau hudu thumma ata maqama ibrahim fa salla sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isa ga wurin tsayuwar annabi ibrahim shi ake kira maqamu ibrahim fa salla annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi salla wa raja'a ila rukni kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma ga wannan kusurwan Ka'aba din da har yanzu fastalamahu ya taba shi to wannan shine iya bayanin da zamu yi magana akai a yau insha Allah ta'ala kamar yadda muka ce Ibn Hajar a littafin Bulughul Maram ya daddace hadisai bai kawo su gaba ɗayan su ba saboda ya yi bayani akan mahallin shahid kawai iya abinda yake so ya karantar da mutane amma idan kana so ka samu hakikanin hadisin dole sai ka koma ga littafin da ya ciro hadisin nan yana sahihu Muslim yana kitabul hajj babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wa sallam yana kuma sahihul bukhari kitabul i'tisam bil kitab was sunnah babu nahyin nabiyyi ala tahrim har yana sahihu Muslim kitabul hajj babu bayan wujuhil ihram Jabir yace yanda hadisin yazo فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً ينتكي صحيح مسلم واتو النبي صلى الله عليه وسلم يا إسو غرم مكة باين يابر مدينة يا إسو غرم مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة واتو رانا رهدو دساتير رانا تهدو غوتن ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم يا إسو غرم مكة da safi rana ta hudu ga watan Zulhijja wato annabi sallallahu alaihi wasallam asali ya bar Madina ranar Asabar ranar Asabar da ta dace da 25 ga watan Zulqa'ida. Ranar Asabar 25 ga watan Zulqa'ida, saura nawa watan ya mutu? Saura kwanaki biyar. Wanda shi ne riwayar Jabir bin Abdullah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Madina a ranar Asabar, kuma haka din ne kowane sahabi ya bada labari. Amma akwai hadisin Abdullah bin Abbas da kuma Aisha, Allah ya kara musu yarda, suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Madina, kharaja li khamsin baqina min Zulqa'da, ya bar Madina kwanaki biyar suka rage ma watan Zulqa'da. Shi kuma Jabir ce ranar 25 ga watan Zulqa'da, wanda dukkan ne, wanda ke nuna cewar watan ya kai kwanaki 25, saura kwanaki biyar watan Zulqa'da ya mutu. Min as-sanati al-ashira lil hijra, shekara ta 10 ga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan an yi sallar azhar, bayan an yi sallar azhar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a hudu kamar yadda muka karanta a baya a hadisin Anas bin Malik a garin Madina, saboda bai fara tafiya ba, ana cikin gari sai ya yi sallah raka'a hudu, sannan sai aka bar garin Madina ranar Asabar din bayan sallar azhar 25 ga watan Zulqa'da. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho Zulhulaifa, wanda shine miƙaci na mutanen Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya kwana. To abinda malamai suke cewa a wannan shekaran, ittufika fi tilka sana nuqsanu shahri Zulqa'da, a wannan shekara an samu dacewa watan Zulqa'da ya samu nukusani, bai yi kwana 30 ba, bai yi kwanaki 30 ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Madina ranar Asabar 25 ga watan Zulqa'da. Watan Zulqa'da ya yi nukusani, ya yi kwanaki 29 ya mutu, sai watan Zulhijja ya tsaya. Idan ka kirga za ka ga 26 shi ne ranar Lahadi, 27 ranar Litinin, 28 ranar Talata, 29 ranar Laraba, wata ya mutu. Saboda haka Zulhijja ya tsaya, annabi yana kan hanya ranar Alhamis, shine istahalla shahru Zulhijja lailatul khamis, wannan yana cikin Fathul Bari mujallal na 6 shafin 114. Wato kwanaki 8 annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka tsakanin Madina da Makka. Ya bar Madina ranar Asabar 25 ga wata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana Lahadi a hanya, Litinin a hanya, Talata a hanya, Laraba a hanya, watan ya mutu. Watan Zulhijja ya tsaya, Alhamis 1 ga wata annabi yana hanya, Jumu'a 2 ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanya, Asabar 3 ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanya. Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Makka da safe ranar Lahadi ranar 4 ga watan Zulhijja. So kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki kwanaki 8 yana tafiya tsakanin Madina da Makka, wanda a yanzu a jirgin kasa awa ɗaya ne. Taya za a yi ibadar mu ta kai taso? Awa ɗaya ne a jirgin kasa. Manzon Allah ya dauki kwanaki 8 yana tafiya tsakanin Madina da Makka. To shine Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yarda, ya ce hatta idza atayna albayta ma'ahu, mun iso garin Makka, mun iso Ka'aba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, muna isowa Ka'aba, istalama rukna, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kusurwan Ka'aba, faramala salasan, manzon Allah ya yi sassarfa yana zagaye Ka'aba sau uku, wa masha arba'an, kuma ya yi tafiyarsa yana zagaye Ka'aba sau hudu. Thumma nafada ila maqami Ibrahim alaihi salam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga maqamu Ibrahim yana karanta wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jabir ya ce faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bayti, manzon Allah ya sanya makamu Ibrahim tsakaninsa da ɗakin Ka'aba. To Ja'far as-Sadiq ya rawaito hadisin nan daga mahaifinsa wanda shine Ali ibn Husayn, yana cewa babana ya gaya min surorin da manzon Allah ya karanta a lokacin da yayi nafila raka'a biyu na gama tawaf. Yace kana yaqra'u fi raka'ataini, ya karanta kul huwallahu ahad da kuma kul ya ayyuhal kafirun. Akwai riwaya da tazo da haka, wata riwayar kuma ta juya, manzon Allah ya karanta kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ahad. Duka riwayoyin nan sun taho wato daga Jabir bin Abdullah. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan nafila, thumma raja'a ila rukni, sai ya koma ga kusurwan Ka'aba, wanda wato yanda hadisin yazo a sahihu Muslim kenan, a riwayar Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yarda. Don haka akwai matsaloli waɗanda ya kamata mu sani kafin mu ci gaba da hadisin Jabir, tunda yana karantar da mu aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya faɗi maganan nan a dunkulele. Matsala ta farko, mu lura da abin da ya faɗa. Jabir ya ce hatta idza atayna albayta istalama ar-rukna, har dai da muka iso ga Ka'aba, ɗakin Ka'aba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kusurwan Ka'aba. Wane kusurwa ake nufi da? Don kusurwar Ka'aba tana da kusurwa guda hudu, amma kusurwan da ya zama akwai alhajarul aswad a jikinsa shine wanda ya shahara da wannan. Idan aka ce ar-rukun ga ɗakin Ka'aba, to ana nufin wannan bakin dutse da yake jikin ɗakin Ka'aba, wato nisbatun ila mawqi'ihi min al-Ka'aba. Maimakon a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bakin dutse da yake jikin Ka'aba, sai Jabir ya ce ya taɓa kusurwan Ka'aba, wato yana nufin ya taɓa dutsen da ke kusurwan Ka'aba. Yana daga cikin sunayen da ake kiran alhajarul aswad, akan kira shi ar-rukun kawai. In ka duba littafin al-majmu' na al-imam an-nawawi mujallal na 8 shafi na 13, akwai sunaye da yawa da malamai suke kiransa da shi. Wannan yana daga cikin sunayen da ake kiransa ar-rukun kawai, maimakon alhajarul aswad. Sannan da shi da ar-ruknul yamani, su ne ake kira ar-ruknan al-yamaniyan, wadalika nisbatun ila mawqi'ihima jihatil junub, saboda wannan kusurwan da kuma kusurwan da ake kiransa ruknul yaman suna ta kudancin Ka'aba, suna ta kudancin Ka'aba wanda ke nahiyar Yaman. Don haka yasa ake kiransu kamar rukuni na gefen Yaman. Wannan alhajarul aswad shine wanda ke cikin kusurwan. Abinda Jabir yake nufi, annabi sallallahu alaihi wasallam ana isowa cikin Ka'aba, ɗakin Ka'aba, sai ya tafi ya taɓa bakin dutse wanda ke jikin Ka'aba, ana kiransa alhajarul aswad. Ne dalili? Saboda dutsen yayi baki ne, yana da launin baki, wanda akwai hadisi a cikin wannan babin, za mu zo gare shi insha Allah. Ka duba sharhul mumti na Ibn Husayn, yana juz'i na 5 shafi na 152. Al-Imam an-Nawawi yayi magana game da ɗakin Ka'aba a sharhin wannan hadisin, sharh sahih Muslim, yana juz'i na 9 shafi na 14. Al-Imam an-Nawawi yace wa alam anna lil bayti arba'ata arkani, ka sani ɗakin Ka'aba yana da kusurwa guda hudu. Yana da kusurwa guda hudu: ar-ruknul aswad, sannan ar-ruknul yamani. Ar-ruknul aswad shine wanda bakin dutse yake jikinsa, sannan akwai ar-ruknul yamani. Waɗannan rukunai guda biyu ana kiransu al-yamaniyani. Sannan rukuni guda biyu wanda su ne suke arewaci, waɗannan rukunai guda biyu suna ta kudanci ne, suna gefen Yaman, kamar suna kallon gefen Yaman. Wannan dalilin yasa ake kiransu al-yamaniyani. Waɗancan rukunai guda biyu kuma suna kallon arewa, shine ake yasa ake kiransu ash-shamiyani. Ash-shamiyani saboda suna kallon arewa, suna kallon Sham. Al-Imam an-Nawawi yace fa ruknul aswad fihi fadilatan, shi wannan rukuni na jikin Ka'aba, wato kusurwan Ka'aba wanda bakin dutse yake jikinsa, yana da falala guda biyu. Na ɗaya, kaunuhu ala qawaid ibrahim annabi ibrahim alaihi salam shine Allah ya umarni ya gina ka'aba annabi ibrahim alaihi salam akwai foundation da yayin ginin ka'aba to bayan ginin annabi ibrahim alaihi salam ka'aba ya rushe saboda haka larabawa sun yi ta gina shi a yanzu ainihin ginin ka'aba wanda ke kan foundation din annabi ibrahim alaihi salam rukuni biyu ne kawai daga wannan kusurwan da Al-Hajar al-Aswad yake kai yana kan foundation na Annabi Ibrahim alaihi salam sannan kuma sai ar-ruknul yamani wadannan suke da falala yace to falala na farko na Al-Hajar al-Aswad na wannan rukuni kusurwan Kaaba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba din kasancewar yana kan foundation din Annabi Ibrahim alaihi salam sannan na biyu كونه فيه الحجر الأسود أقوى ونن بجن دوزن أجيكم ونن كسر وادن هذا يسا مفلل أبو أما اليماني لأي ركن لأي كران سا ركن اليماني ففيه فضيلة واحدة كاغا فلل أبو دايجي كوت فلل أديجي كفن ينا كان فانديشن دن النبي إبراهيم عليه السلام أما ودن كان ركن ني بدايجي ودن كان كسر وي بدايجي نكعبة وانا دليلين يسا كاغا متعني بسدامو دسوبة kusurwoyi guda biyu na Kaaba sune suke kallon arewa sune ake kira ash-shamiyani wadannan kusurwoyi guda biyu ba su da wata falala ko guda saboda ba su kan ma foundation din Annabi Ibrahim alaihi salam ba sa ma kan foundation din Annabi Ibrahim alaihi salam domin asalin Kaaba yanda Annabi Ibrahim ya gina ta ba haka take ba yanzu wanda insha Allah idan mun zo kan hadisin yana tafiya cikin babin nan zamu yi magana akai don haka Imam Nawawi yace falihada khussa al-hajar al-aswad bi shay'ain wannan dalili yasa rukunin da bakin dutse yake jikin sa din nan yake da falala wanda ana son a taba shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa takbil sannan ana son a sumbace shi amma shi wancan rukuni da ake kiransa ar-ruknul yamani أما اليماني فيستلمه ولا يقبله الحج زي تبع شيني كوي أما بذي سنباتي شبا سبو ده فلالا قد ايشي تكيدشي ونركن فلالا ايشي كوي كيغريشي وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان ودن شان ركنان قد ايبا واتو كسروي قد ايبا ودن نسكي أريوا باء تبع سباء سنباتسو باسو ده وتفلالا أما بيون ننسنا ده فلالا da wannan kusurwa da bakin dutse yake jikin sa wanda shine da yake da falala mafi girma saboda na farko yana kan foundation din Annabi Ibrahim alaihi salam na biyu akwai bakin dutsen nan a jikin sa saboda haka yasa ake son a taba shi kuma a sumbace shi wato akwai hadisin Abdullah ibn Umar wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito a kitab al-Hajj bab man lam yastalim illa ar-ruknayn al-yamaniyyin musamman al-Imam al-Bukhari yayi babi akan cewa ga hadithan Abdullah ibn Umar wanda a cikin sa Abdullah ibn Umar yace lam ara rasulullah yamsahu min al-bayt illa ar-ruknayn al-yamaniyyin Abdullah ibn Umar yace ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani guri a jikin Kaaba ba sai dai wadannan kusurwoyi guda biyu din wadanda suke kudanci na Kaaba wadanda suke kudancin Kaaba wato da rukunin da ya zama akwai al-Hajar al-Aswad sai kuma rukunul yamani ya ce ban taba gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani wuri a cikin ka'aba ba illa waɗannan gurare guda wanda ya nuna cewa sunnar ta ce saboda manzon Allah duk tafiyar nan da aka yi yana ce ma sahabbai ku riƙe hajjinku daga abin da nayi saboda haka sahabbai sun sa lura akan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata al-Imam an-Nawawi yace waqad ajma'at al-umma ala istihbab istilam ar-ruknayn al-yamaniyyin duk al-umar musulmai sun yi ittifaqi wato musulmai gaba daya sun yi ijma'i akan cewa mustahabi ne wato ana so idan ka isa ga jikin Kaaba ka taba wannan kusuroyin guda biyu da rukunin da ya zama akwai bakin dutse a jikin sa sai kuma rukunul yamani wanda shine na bayan sa suna jere daga rukunul yaman sai rukuni na al-hajar al-aswad wannan duk malaman sunna sun ittifaki akai mustahabi. Me dalili? Saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Wattafaqa al-jamaahiru ala an la yamsah ar-ruknayn al-akharayn. Al-Imam an-Nawawi yace kuma duk malaman sunna sun ittifaki akan cewar wadancan kusurwoyin guda biyu ba a shafan su. Ba kyau a shafa. Kaga an samu ijma'i kenan akan cewa rukunai guda biyu din nan yana da kyau a shafa su. Wadancan rukunai guda biyu ba daidai bane a taba su. Yayi magana na a cikin sharhu sahihi Muslim yana juz'i na 8 shafin 175 yayi irin sa a kitabul majmu' mujallal da 8 shafi na 62 yana cewa fihi bayanu anna sunna lil hajj an yadkhulu makkah qabla al wuquf bi arafat. Yace kuma in ka lura da hadisin Jabir din nan ya karantar da mu wani abu muhimmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin isa Makka kafin ranar tafiya Arfa, wanda shine abin da ake so alhaji yayi. Yana da falala ka isa Makka kafin ranar tafiya Arfa, wato saboda ka samu damar wannan tawafi din. Wa fihi anna al-muhrim idha dakhala Makka qabla al-wuquf bi Arafat yusallu lahu tawaf al-qudum. Matukar alhaji ya tafi Makka, to ana son ya fara yin tawafi kafin ya wuce Arfa, saboda Arfa ita ce wajibi daga cikin ayyukan aikin haji. Dan mutum bai tafi Mina ba, bai zama Mina ba, bai bata aikin hajjinsa. Mutum yana iya miƙewa daga Makka zuwa Arfa gaba daya. To dan haka koda mutum zai tafi latti, abinda ya kamata shine yayi irin abinda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam, ya fara shiga garin Makka yayi tawafi, wato yayi umra kenan, kafin nan ya wuce Arfa. Yayi tawafi yayi sa'i, yana cewa ko mujmanu alaihi, wannan ma duk malaman sunna sun yi ittifaki akai. Saboda abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar Madina kenan ranar 25 ga watan Zulqa'ida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari saboda ya iso Makka ya samu damar yin wannan ibada jama'a suna gani. Bai zo a kuraren lokaci ba. Wato kaje aikin haji a farkon lokaci ya fi falala akan kaje aikin haji a ƙarshen lokaci. Saboda in ka tafi a farkon lokaci za ka fi kamanta aikin haji irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda shine abu na farko wanda Jabir yake karantar da mu. Abu na biyu shine, wato ba wai taba jikin Ka'aba kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Yana daga sunnoni na dawafi da cewar ba farilla bane sumbatar wannan bakin dutse din da kuma sujuda akan sa. A sumbace shi ayi sujuda akan sa. Akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda yake bada labari annahu ja'a ila al-hajar al-aswad fa qabbalahu. Abdullah bin Umar ya tafi ga wannan bakin dutsen ya sumbace shi, sai yace inni a'lamu annaka. Sayyidina Umar kai, Sayyidina Umar ya sumbaci bakin dutsen yake cewa na san cewa kai dutse ne, la taburru wala tanfa, wanda hadisin yana tafi a cikin wannan babu insha Allah. Walaula anni ra'aytu an-nabiyya yuqabbiluka ma qabbaltuka, in ba don naga annabi ya sumbace ka ba, da ban sumbace ka ba. Kaga bayan annabi ya taba wannan bakin dutsen kuma ya sumbace shi, Sayyidina Umar yayi. Kamar yadda muka ce hadisin yana zuwa yana sahihul Bukhari kitabul hajj babu ma zukira fil hajar al aswad, da kuma sahihu Muslim kitabul hajj babu istihbab takbil al hajar al aswad fi tawaf. Al-Littafin Bidayatul Mujtahid ya kitabul hajj kenan, yana juz'i na farko shafin 248. Ibn Rushd yace wattafaqu ala anna min sunnati tawaf, har yanzu malaman suna sun ittifaki akan cewa yana daga sunna na dawafi istilamar ruknain al-aswad wal yamani lir rijal duna nisa, suwaye ake son su je su taba wannan dutsen, maza banda mata, wanda shi ma maganar sa tana tafi insha Allah. Maza ake son su je su taba wannan banda mata ittifaka, saboda akwai hadisin Aisha wanda ta yi magana akan wato zuwa taba wannan dutsen ga mata, wanda in ka duba a yanzu ba hakan bane, mata suna tirmitsi da maza akan sai su ma sun taba. Abinda malaman suna suka ijma'i akan shine maza su ne aka ce yana da kyau su je su taba wannan dutsen, kuma babu sabani a kai. Sannan ya ce wa kazalika ajma'u ala anna tadbil al-hajar al-aswad khafa min sunan tawafin qadara, sumbatar wannan dutsen yana daga cikin sunnonin tawafi, amma sharadinsa idan mutum zai iya, domin tabawa ya fi sauki a kan sumbatar. Ka samu tabawan ma aiki ne, bare a ce ka dora bakinka a kai, tana yiwa a danna mutum har ma mutum ya kai ga rasa ransa. Saboda haka yasa yake cewa in mutum ya iya tun a zamaninsa kenan, bare yanzu. Akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda muke magana, wanda na fara magana a kai, wato yana cewa Nafi'u ya ruwaito, yana cewa ra'aytu ibn Umar yastalimu al-hajar biyadihi thumma qabbala yadahu. Abdullah bin Umar ya taba wannan bakin dutsen da ya taba sai ya sumbaci hannunsa, maimakon sumbatar dutsen ya sumbaci ya taba dutsen sai ya sumbaci hannunsa da ya taba dutsen shi. Wa kala sai yace ma taraktuhu mundu ra'aytu rasulullahi yaf'alu, yace ban bari ba tunda naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Hadisin yana sahihu Muslim, yana kitabul hajj babu istihbab istilami ruknain al-yamaniyyin. Haka al-imam an-nawawi yace don haka fi istihbab takbil al-yad ba'da istilami al-hajar al-aswad, idan mutun ya taba bakin dutse da hannunsa to sai sun baci hannu, saboda hadisin Abdullah ibn Umar. Wa hadha al-hadith mahmulun ala man ajaza an takbil al-hajar. To kaga mataki na farko shine ka taba dutsen, ka sumbaci dutsen da bakinka kai tsaye. Idan baka iya ba, ka taba dutsen, ka sumbaci hannun da ka taba dutsen. Don haka ya ce wa illa fal qadiru yuqabbilu al-hajar, wanda zai iya, abinda aka fi so shine ka sumbaci dutsen da bakinka. Wala yaktasiru fil yadi ala al-istilami biha, ba wai dan ka taba da hannu shikenan ba, idan ka taba dutsen da hannunka kuma sai ka dora bakinka akan dutsen. Akan dace da wani lokaci da mutane ba su da yawa har ma mutum ya samu haka, amma yana da wahala a yanzu. Wa hadha alladhi zakarnahu min istihbab takbil al-yad ba'da al-istilam lil-ajiz huwa madhhabuna wa madhhab al-jumhur. Al-imam an-nawawi yace wannan ita ce madhhabar akasarin malaman sunna akan cewar abu na farko shine dai ka sumbaci dutsen. Ana son ka taba dutsen kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hadisin Jabir, ka taba dutsen. Sannan abu na biyu ka sumbaci dutsen. Akasarin malamai sun yi magana akan wannan shi yafi. To idan baka iya sumbatar dutsen ba, idan ka taba dutsen da hannu sai ka sumbaci hannun naka. Akwai hadisin Abdullah bin Abbas yace tawafan nabi sallallahu alaihi wasallam bil bait ala ba'irin, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi akan raqumi, yayi tawafin Ka'aba akan raqumi. Kullama ata rukna, duk sa'ilin da ya taho wannan kusurwan, ashara ilayhi bi shay'in kana indahu wa kabbar, sai manzo Allah yayi ishara ga wannan dutsen kuma yayi kabbara. Hadisin yana sahih al-Bukhari, yana kitabul hajj babu takbiri inda rukun, wanda ke magana akan wani abu wanda bai zo cikin hadisin Jabir ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara idan ya iso ga wannan kusurwan, manzo Allah sai yayi ishara, tunda yana kan raqubi, yana kan raqumi, sai yayi ishara ga wannan dutsen yayi kabbara. Wata riwayar yace tawafa fi hajjatil wada, Abdullah ibn Abbas yace a hajjin ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi ala ba'irin akan raqumi, yastalimu rukna bi mihjan, yana sumbatar, wato yana taba wannan rukunin da wata sanda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata sanda a hannunsa, kamar yadda yazo cikin lisanul arab, al-mihjan al-asal mi'wajja, sandace da take lankwashe, sandace da take lankwashe, kamar misali yadda tsarin lema yake, manzo Allah yana rike da ita, yana kan raqumi, sai ya taba wannan dutsen da wannan sanda. Hadisin yana sahih Muslim, kitabul hajj babu jawazi tawafi ala ba'ir. Akwai hadisin Aisha ita ma ta yi magana akan haka, الله يكرم مت يرد قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع حول الكعبه على بئره عائشه تتشي النبي صلى الله عليه وسلم ياي دوافي جيوين كعبه جنا كان راكومينسا wannan rakumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau ya taho makka yana kan wannan rakumi ya dawafin kaaba yaskalimur rukna yana taba wannan kusurwan karahiyata an yubraba anhu an-nas saboda manzo Allah ya bayi son wato a daki mutane game da shi saboda mutane suna so su ga manzo Allah su zo kusa da shi saboda haka sai manzo Allah yake kan rakumi inji Aisha Allah ya kara mata yarda yana kan rakumi don haka kana ganin sa ba sai ka yunkuri ka taho kusa da shi ba manzo Allah sai ya mika sanda ya taba anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya sawa a matsa da mutane ya taho har jikin wannan dutsen ya taba da hannunsa amma manzo Allah bai yi haka ba sai yana taba shi da sanda saboda ya kyale mutane su ma su samu damar yi حديث ينا المسند الإمام أحمد ده كتاب المصنف ابن أبي شيبة ينا في الطواف على الراهلة من رخف فيه أقول حديث عبد الله بن عباس يتشي جاء رسول الله ميسى النبي صلى الله عليه وسلم يتوافي أكان راكمي وقد اشتكى باشد الأزياء لوكتين فطاف بالبيت على بئير النبي صلى الله عليه وسلم يتوافي كأبا ينا كان راكمي ومعه محجن yana rike da wata sanda kullama marra ala al-hajar istalamahu duk sa'ilin da yazo wuce wannan rukunin duk sa'ilin da yaso wannan kusurwan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wannan dutsen da wannan sandan halittafin zatul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziyya yayi kokarin hada hadisin jabir da muke karatunsa da kuma hadisin abdullah bin abbas da hadisin aisha saboda hadisin Abdullah ibn Abbas da Aisha sun nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi akan rakubi amma shi Jabir yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi akan sawayensa saboda lokacin da aka iso da hannunsa ya taba wannan dutsen da hannunsa ya taba dutsen sannan yayi sassarfa ya zagaye Ka'aba sau uku kafin nan yayi tafiya yana zagaye Ka'aba sau hudu shine الامام الشافعي يي بياني اكاي وند ابن القيم الجوزي يي كاو الكتاب زاد المعاد ينا جزء النبي الشافعي 212 الامام الشافعي يتي اما سبعه الذي طاف لمقدمه حديث جابر ينا مغانا ني اكاي اسوون النبي غارين مكه الوقتين ده النبي صلى الله عليه وسلم يي اسو غارين مكه يي دوافي دوافين ده يي با اكن راكوني بني ا قفافن سن yana isowa akan kafafunsa ya isa jikin Ka'aba ya taba wannan dutsen manzo Allah ya sassarfa wato ya zagaye Ka'aba sau uku sannan ya tafiya ya zagaye Ka'aba sau hudu fa ala qadamai لان جابر حكى عنه فيه انه رمل ثلاثه اشواط ومشى اربعه فلا يجوز ان يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد to taya akai aka samu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan rakumi to wannan ba dawafi isowa makka ba dawafi ne lokacin da aka dawo daga arfa kaga lokacin an dawo arfa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan rakumin sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan kafafunsa manzon Allah yayi dawafi akan rakumi وقد حفظ ان سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر الامام الشافعي يجي رانر صلى كاغ رانر صلى اكي طواف الافاضه وندا انداو دغا عرفا كينن سبو ده هكا النبي صلى الله عليه وسلم ليتهو wannan dawafi akan rakumin sai wannan yazo cikin tahzib sunan na ibn al-qayyim al-jawziyya yana mujallad nabi shafi na 374 saboda haka ibn al-qayyim yace ya kamata ka kiyaye abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatu anwa'il abubuwa guda uku sahhat anin nabiyyi gaba daya uku dinnan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na daya shine takbiluhu sunbatar bakin dutsen jikin ka'aba directly manzon Allah ya sunbaci wannan dutsen ya tabbata sunnar manzon Allah ibn al-qayyim al-jawziyya yace wa huwa a'laha, wannan ma shi yafi, wato shi aka fi so ba wai tabawan ba, saboda idan mutum ya sumbaci wannan dutsen kaga ya taba kuma ya sumbace shi. Amma idan aka ce ya taba ne da hannu fa, tabawa bai isar ga sumbata ba, tabawa da hannu ne kawai. Amma sumbata, in mutum ya sumbaci wannan bakin dutsen kamar ya taba shi, tunda jikinsa zai taba wannan dutsen kuma ya dauki hukuncin, wato ya sumbace shi. Wa taqdilu yadihi, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wassalamuhu, na farko shine ya sumbace wannan dutsen shi yafi daraja, wato inda zaka samu damar sumbatar bakin dutsen, wannan shi ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mataki na farko. Mataki na biyu istilamuhu, shine hadisin Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wannan dutsen, ya taba kawai. Wa taqdilu yadihi, bayan ya taba ya sumbaci hannunsa, wannan shine mataki na biyu. Na uku fa, wal isharatu ilayhi bil mihjal, manzon Allah lokacin da aka dawo daga Arfa, lokacin da ya taho tawafi akan raƙumi, yana rike da sanda, sai yayi ishara ga wannan wato bakin dutsen, wa taqbiluhu, kuma ya sumbaci wannan sandan, yayi ishara ga wannan bakin dutse ya sumbaci sandansa. Anan waɗannan abubuwa guda uku Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce gaba ɗayansu sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To anan sai a zo maganar kabbara, wanda shi ma babu shi a hadisin Jabir, wanda ya kamata ka san da shi. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, mujallad na 4 shafin 277, yace fihi istihbabu at-takbir inda ar-rukn al-aswad fi kulli tawfa, duk sa'ilin da mutum ya yi dawafi zai yi kabbara idan ya iso wannan kusurwan da bakin dutsen yake. Ka zagaye Ka'aba, ka iso wannan kusurwa, za ka yi kabbara. Wannan kabbara ya tabbata sunnar manzon Allah, yana cikin Umdatul Qari na Al-Hafiz Ba'ini sharhin Sahih Bukhari, mujallad 9 shafi na 256. Akwai hadisin da ya zo cikin المعجم الكبير من الإمام الطبراني بسند جيد، كان إذا استلم الركن قال، واتو إذن النبي صلى الله عليه وسلم زي تبوى النبك اندوسا توينا أبو بيو بسم الله والله أكبر والنشيد، إذن زي تبوى دوسا زي بسم الله والله أكبر، أبو بوى أبو دابيو زي بسم الله كما يكبر. أما إذن ya zagayo wajen dawafi kabbara kawai yake, sai ce Allahu Akbar. Wannan riwaya guda ke da, kuma Ibn Hajar cikin At-Talqisul Habir ya ce sanadul hadith sahih, yana juz'i na biyu shafi da 241. Na biyunsu shine a kara da hailala, nan ma ya samu hadisi ingantacce wanda al-Imam Ahmad ya rawaito, yana kuma Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi, hadisin sayyidina Umar, wanda shi ma yana tafi a gaba insha Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya Umar, innaka rajulun qawiyyun, kai mutum ne mai karfi, wato kakkarfa, la tuzahim ala al-hajari, kada ka shiga tirmitsi saboda zaka taba wannan dutsen, fa tu'zi ad-da'if, zaka kai ga cutar da mai rauni, zaka kai ga cutar da mai rauni. Sai manzo Allah ya ce masa, in wajadta khalwa fastalimhu, in ka samu kafa, aka samu dama lokacin da Ka'aba ba ta jama'a, to ka je ka taba, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, yana gaya masa sayyidina Umar. Wa illa in ko ba a samu wata kafa ba, mutane sun yi cikowa, fastaqbilhu, sai ka fuskanci inda bakin dutsen yake, ka fuskance shi, wa kabbir, kai kabbara, wa hallil, kuma kai hailala. Kaga an samu kari. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai taba bakin dutse yana cewa bismillahi wallahu akbar, idan ya zagaya dawaf yana cewa Allahu akbar. Na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina Umar, idan akwai cikowa wato a ɗakin Ka'aba, to karka matsa sai ka je ka taba wannan dutsen, karka matsa, saboda haka abinda za ka yi ka fuskance shi, kai kabbara kai hailala, wanda yana cikin manasikul hajji wal umra na Albani, shafi na 21. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Sayyidina Umar taba wannan dutsen yana da falala babu shakka? Amma malamai suna cewa innal istilama sunna wa taharruz an azal muslim wajibun, ka tsare kanka karka cutar da musulmi wajibi, ka tsare kanka kada ka cutar da musulmi wajibi. Shi ko taba dutsen sunna ne, kaga wajibi na gaba da sunna. Saboda haka wajibin ka kiyaye kanka baka cutar da kowa ba yafi kokarin ka tsayar da sunnar da za a samu ka cutar da wani. Saboda za a auna sai a tarar da cewa zulubin da ka samu na cutar da mutane ya fi ladan da ka samu na wajen kokarin raya sunna. Saboda haka sai zama aikin banza. Wannan dalilin ya sa manzon Allah ya ce masa kada ka matsa sai ka taba wannan dutsen, saboda kar ka cutar da wani mai rauni. Kuma wuri ne wanda duniya ta haɗu, akwai yara, akwai manya, akwai tsofi. Gabas da yamma, kudu da arewa, mutane sun taho suna kokarin su taba saboda samun dacewa da falalan taba wannan dutsen. Don haka idan ka ga wurin akwai cikowa sai ka bari. Kuma idan da za ka yi kiwon Ka'aba din, insha Allah za ka iya tabawa ba tare da ka tura mutane ba. Saboda akwai lokaci wanda Ka'abar ba a samun cikowa a cikinta. Komai yawan jama'a, idan dai kana zuwa Ka'aba kana kiyaye lokuta, za ka tarar da lokacin da mutane ba su da yawa. Duk sa'ilin da mutane ke da yawa to ka bari, shi ne mafi dacewa. Wanda ya zo cikin Fathul Qadir, yana juz'i na biyu shafi na 449. Ibn Taymiyya cikin Sharhul Umda yana cewa min sharti tawafi, wanda wannan maganar da Annabi ya yi ma Sayyidina Umar ya nuna cewa sharadi ne ga dawafi al-istiqbal, sai an fuskanci wannan kusurwa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illa fastaqbilhu wa kabbir wa hallil, in kuwa ba za ka iya isa ka taba wannan dutsen ba, idan ka iya isowa ka taba dutse da ma ai ka fuskanci dutsen, amma idan ba za ka iya ba daga nesa sai ka fuskanci dutsen. Haka manzon Allah ya faɗa. Saboda haka ya zama sharadi na ainihin wato dawafi, sharadi ne na dawafi ka fuskanci wannan dutse kafin ka fara. Fala yajuzu an yabtadi at-tawaf ghayra mustaqbilin lirukn, ga wanda zai fara dawafi kenan tilas ne sai ya fuskanci wannan dutse yayi kabbara kafin nan ya juya ya kama dawafi. Kaga anan an samu kaji, wato shine cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Sayyidina Umar wa illa fastaqbilhu wa kabbir wa hallil, idan kana idan zaka fara dawafi, idan zaka fara dawafi zaka ce bismillah Allahu akbar lokacin da zaka taba wannan dutsen. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Sayyidina Umar idan ba zaka iya tabawa ba fa ka ce kai kabbara kai hailala, wato ya kullu kullama hazal hajar la ilaha illallah wallahu akbar. Saboda haka yasa malamai ke cewar farkon tawafi dole ne mutum ya fuskanci Ka'aba, dole ne kamar yadda Ibn Taymiyya ya faɗa. Saboda wannan lafazi na manzon Allah ga Sayyidina Umar, dole ne ka taba Ka'aba, in baka iya tabawa ba to dole ne ka fuskanci wannan kusurwan, in ka fuskanta zaka ce bismillah Allahu akbar sai ka fuskanta, in baka fuskanta ba. Ibn Taymiyya ya ce tawafin bai inganta ba, saboda umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace da aikin manzon Allah. Yanda Annabi yayi haka kuma yayi umarni ga sahabbai. To idan kana tawafi duk sa'ilin da kai so nan zaka yi Allahu akbar, a samu ƙari kana iya ƙarawa da la ilaha illallah wallahu akbar. Akwai hadisin da ya zo cikin Sahih Ibn Khuzaima, Abdullah ibn Sa'ib al-Makhzumi yake bada labarin ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam baina rukni bani Jumah wa rukni al-Aswad, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawafin Ka'aba, idan ya taho ruknul Yaman shine ruknu bani Jumah da kuma ruknul Aswad, tsakanin ruknul Yaman da rukuni na bakin dutse, manzon Allah yana cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wato cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala babu wata addu'ar da aka ji manzon Allah yana yi a lokacin tawafi sai wannan kadai, dan manzon Allah ya karantar da kai in ma addu'a zaka yi ga wacce ta dace. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allah ka bamu mai kyau a duniya, ka bamu mai kyau a lahira, ka tsare mu daga azabar wuta. Ai mutun ya gama samun gata duniya da kiyama, shikenan ba sai ka wahal da kanka ba. Hadithin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 1666. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jena wannan addu'ar ba illa tsakanin ruknul yaman da kuma ruknul aswad. Ba wai ya nuna cewar sauran gefen Ka'aban ba a addu'a ba, manzo Allah ya yi shiru ba mutane ba su ji abin da yake fada ba, amma a daidai wannan dan tsakani sai manzo Allah ya fada suka ji. Yana nuna cewar shi tawafi ba shi da wata addu'a takamaimiya wacce manzo Allah ya tsaida mana. Addu'a da dukkan tana dacewa matukar addu'an nan, wato bata saba ka'ida ba, amma kada ka bar wannan addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, saboda addu'ar ta zama jagora gare ka. Duk abinda zaka nema kar ya wuce mai kyau duniya, mai kyau kiyama, da tsaron Allah daga azabar wuta. Wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a, kuma ita ce addu'ar da tafi dacewa ga mutum. Don haka shi tawaf ba shi da wata addu'a da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewar yayi riko da ita. A nan ne zaka ga kuskure, mutane sun rubuta littafai na addu'a. Zaka ga mutum yana tawafi yana ta karanta littafin addu'a, kuma yana wahal da kansa. Tawafi ba lallai bane kai addu'a da Larabci, da Hausa, da Finlanci, Turanci, duk yaran ka zaka iya. Saboda haka kai ta roƙon Allah buƙatunka da harshenka, maimakon ka riƙe littafi kana karantawa. Saboda ta yiwu littafin ma da kake karantawa baka san fasara abin da kake faɗa ba. Bare wannan addu'ar tana ɗaukan, malamai na ganin tana ɗaukan salo na bid'a, saboda ana samun wani yana yi, wasu na amsawa, wanda yana tada hankulan waɗanda ke tawafi ya raba su da nutsuwa, saboda ihu da waɗannan suke ya hana ka kai ka samu nutsuwar da zaka roƙi Allah subhanahu wataala. Don haka ita wannan addu'a da mutum zai yi, wasu na amshi gaba ɗaya, ba shi da asali a sunnar manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi addu'a jama'a suna amsawa ba. Ko wannan ayar da ya karanta ta suratul baqara, wato aya ta 201, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, ko wannan ayar da manzon Allah yake karantawa, Abdullah ibn Sa'id al-Makhzumi ya ce ya ji manzon Allah yana faɗa, bai ce ya ji jama'a suna amsawa ba. Ai ya riga ya ce jama'a su koyi aikin hajjinsu. Akwai hadithin Abu Tufayl, shine Amir bin Wasila, yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti ala ba'irin, ni ma na ga manzon Allah yana dawafi akan raƙumi, wa yastalimu bi mihjan, yana taba bakin dutse da wata sanda, wa yuqabbilu al mihjan, idan ya taba dutsen da wannan sanda da sai kuma ya sumbaci sandan. Hadisin yana sahihu Muslim, sunan Abi Dawud. Yatufu bil baiti ala rahilatihi yastalimu al arkan bi mihjanihi thumma yuqabbiluhu. Kaga ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taba wannan bakin dutse da sandan, yana sumbatan sandan. Wanda a nan musamman dai ga mazhaba ta al-Imam Malik, wajen sumbatan ake cewa ba sumbata ne wanda za a ji iska ya fito ba. Kar ka yi wato sumbatar da za a ji iska ta, sai dai ka taba da baki shine ka sumbata, wanda bai da wata ma'ana. Ka duba hashiyatul Imam Dusuki, yana juzu'i na biyu shafi na 41, haza laysa bi shay, don da an ce yana sumbata ka dora wato sandar da ka taba ko hannun da ka taba ka dora a bakinka ka sumbata, ko da iska ta fito, wannan ba laifi ba ne. Abu na ƙarshe wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shine sujuda a kan wannan dutsen. Don abubuwan suna da yawa, ya sumbaci dutsen, ya taba dutsen ya sumbaci hannu, ya taba dutsen da sanda ya sumbaci sandan, sai abu na ƙarshe shine ya yi sujuda kuma a kan dutsen. Waɗannan abubuwan yana da kyau mutum ya kiyaye su. saboda dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas yace ra'aytu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kabbalahu wa sajada alayh. Naga sayyidina Umar ya sumbaci wannan dutsen kuma yayi sujuda akai. Bayan sayyidina Umar yayi haka sai yace ra'aytu Rasulullahi fa'ala hakaza. Naga manzon Allah yayi haka fa fa'altu shi yasa ni ma nayi. Kafin sayyidina Umar yana cikin malaman Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yarda. Sayyidina Umar ya sumbaci wannan bakin dutsen, bayan ya sumbace shi yayi sujuda a kansa. Bayan yayi, saboda jama'a za su ce ta ina ka samu, yace naga manzon Allah yayi shi yasa nayi. Kafin ma a tambaya, yana As-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi, Sahih ibn Khuzaima, Musnad al-Imam Abi Ya'la. Shi ma hadisin yana cikin wannan babi, za mu iso gare shi. Don haka a tartib inda jumhurul fuqaha, yanda sunnar ta zo na taba wannan dutsen, da farko mutum ya taba dutsen da hannunsa, ya sumbaci hannunsa, ko kuwa ya sumbaci dutsen kai tsaye, wanda duk ya tabbata sunnar manzon Allah. Fa in lam yastati an yuqabbilahu qabbala yadahu, idan mutum ba zai iya sumbatar dutsen kai tsaye ba, sai ya taba dutsen da hannunsa ya sumbaci hannun. Fa in lam yastati, idan mutum ba zai iya ba fa, an yastalimahu bi yadihi istalamahu bi shay'in fi yadihi, abinda ke hannunka in sanda ce, in wani abu ne ka taba dutsen, in ka taba qabbala zalika shay, sai ka sumbaci wannan abin da ka taba dutsen. Amma mu lura, wannan dutsen kadai ake mahaka a jikin Ka'aba, wanda shine duk abin da malaman sunna suka faɗa. Gaba ɗaya malaman sunna sun ce banda wannan dutsen da ke jikin Ka'aba, babu wata kusurwa da take da wannan dama, illa dai rukunul iman, shi kuma taba shi kadai ake, ba a ma sumbatar hannu. Fa in lam yastati ashara ilayhi waqtafa bi zalik, in mutum bai iya sai yayi ishara gare shi. Amma idan kai ishara ga wannan dutsen, to ba za ka sumbaci hannunka ba. Wanda ya zo cikin hashiyatul imam ad-Dusuki, wal ishara inda muhazati al-hajar al-aswad takunu bil yad al-yumna faqat, idan ka taho kana zagaye Ka'aba, ka taho daidai wannan kusurwa, ba za ka iya zuwa ka taba dutsen ba, to sai kai mar ishara da hannunka na dama kadai. Kada kai ishara da hannuwa biyu kamar mutum mai kabbaran sallah, wanda shi ne abin da jama'a suke yi da yawa, yana cikin manasikul hajji wal umra wal mashru' fi ziyara na Ibn al-Usaymin, shafin 116. Yana cewa isharar da ya tabbata sunna shine ayi da hannun dama, kai ishara kuma ba za ka sumbaci hannunka bayan kai isharan ba. Ana sumbatar hannu idan an taba dutsen da hannu, ana sumbatar sanda idan an taba dutsen da sanda. Yana manasikul hajji wal umra na Albani, shine fil kitabi wa sunna wa athar as-salaf, شافينا 48. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. في مسألة تأكو وانا حديث جابر بن عبد الله يجي فرمل ثلاثا ومشى أربعا. بايع النبي صلى الله عليه وسلم يا تبا كسر وان كعبا سييت السرفا سو أكو كما يتهيا واتو زاقي أكو زاقي كعبا سو أكو يتهيا إن زاقي كعبا سو هدو. Wannan magana ta Jabir tana bukatan bayani, kamar akwai wata riwaya da ta zo cikin Sahihu Muslim na Kitabul Hajji, babu istihbabir raml fi tawaf wal umra. Jabir yace inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makka, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Makka, atal hajara, sai ya tafi ga wannan dutsen da yake jikin Ka'aba. فاستلمه النبي صلى الله عليه وسلم يتباشي ثم مشى على يمينه. صنع النبي صلى الله عليه وسلم يتفيا تداما ونندوزا بهبون سبا. فرمل ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم يأيس الصرفاء يزاقي كعبا سوءك ومشى أربعا annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya yana zagaye Ka'aba sau hudu. Sannan akwai riwaya da yake cewa inna rasulullahi ramala salasata abwab min al-hajar ila al-hajar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan gudu ba gudu din ba, ya zagaye Ka'aba gewaye uku daga dutse zuwa dutse, daga wannan dutsen ya zagaya ya dawo, ya kuma zagayawa ya dawo, ya ƙara zagayawa ya dawo sau uku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gudu. Waɗannan riwayoyin suna sahihu Muslim, Kitabul Hajj, babu istihbabir ramli fi tawaf wal umra wa fi tawaf al-awwal min al-hajj. Kuma shi ma hadisin yana tafe insha Allah a cikin wannan babin. Al-Imam an-Nawawi yace wannan magana ta Jabir ta tabbatar mana da wasu ka'idoji na tawafi. Na daya, anna tawafa sab'u tawafat. Wannan hadisin na Jabir ya tabbatar da cewa tawafi gewaye Ka'aba sau bakwai. Gewaye Ka'aba sau bakwai. Idan ya gaza haka, to tawafi bai cika ba. Saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan. Anna sunnata aidan ar-ramdu fi salatil awwal. Wanda Jabir ya tabbatar mana ya sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi sarfa ya zama a zagaye uku na farko. Wa yamshi ala adatihi fil arba'i al-akhira. Zagaye hudu na ƙarshe fa mutun yayi tafiyar da ya saba, tafiya yadda ka saba, ba wai gudu ba, ba sauri ba, ka zagaye Ka'aba sau hudu na ƙarshe. Amma uku na farko ana son ka yi gudu, ba gudu ba, tafiya ba, tafiya ba. Wanda shi ake kira ar-ramlu. Shine al-Imam an-Nawawi ya fassara abinda ake nufi da ar-ramlu. Ramlu huwa asra'ul mashi ma'a taqarrubil khutwa. Ya zama kana sauri amma takun ka kuma kurkusa. Taku inda kake taku baka wato bude kafafunka, ya zama takun kana yi kurkusa amma kuma kana yi da sauri. Wannan shi ake kira ar-ramlu. Saboda idan aka ce ka ruga a guje zaka banke mutane lokacin da ake dawafi. Amma idan kamar jogging kenan, kana kamar gudu amma kuma kana wuri guda ba tare da kai ka abin nan ba, kafafunka sawayenka suna kusa da juna. To shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, kamar dai a ce wato yana jogging, yana sarfa, yana kamar gudu, kamar sauri, kamar tafiya. Wa huwa al-khabab da larabci yace wala yustahabbu ar-ramlu illa fi tawafin wahidin. Amma shi wannan sarfa da ake magana din, malamai gaba ɗaya sun tabbatar ba mustahabi bane illa ga tawafi guda ɗaya kawai, shine tawafin da kai lokacin da ka iso Makka, wanda shi ake kira tawaful qudum. Tawaful qudum tana iya zuwa fi hajjin aw umra. Tawaful qudum tawafin isowa Makka, tawafin da za ka yi lokacin da ka isa Makka, wannan tawafin ne kadai ake son zagayawarka na ɗakin Ka'aba uku na farko ka dinga tasarfa illa iyaka. Amma idza tafu fi ghairi hajjin aw umra fala ramala wala khilafa. Al-Imam an-Nawawi yace in banda tawafil qudum, tawafin da mutun yayi a lokacin da ya iso Makka, babu wani tawafi da ake son kai tasarfa. Kamar misali in ka riga ka shiga Makka, ka riga ka sauke umra, zaka zo kai tawafi na nafila, ba dalilin da zai sa kai wani tasarfa. Tafiyar ka kawai zaka yi ka zagaye Ka'aba sau bakwai shikenan. Malamai sun yi ittifaki akan haka, in ji al-Imam an-Nawawi, Allah madaukake masa rahama. Wala yusra'u aidan fi kulli tawafi hajjin wa innama yusra'u fi wahidin minha. Qala wal ibtiba'u sunnatun fi tawaf. Akwai abinda ake kira al-ibtiba', wanda shine bude kafada, wanda bai zo cikin hadisin Jabir ba, amma hadisin sa yana tafe nan gaba insha Allah. Shi ma yana daga cikin sunna ta dawafi wanda bai magana akai ba, amma insha Allah kafin a kare babi din za a kawo gare shi, wanda shi ma malaman sunna sun ittifaki a kansa. To hadisin Jabir ya tabbatar mana kuma da wani abu, wato shine ina ake fara dawafi daga cikin wannan dutsen. Hadisin Jabir ya tabbatar mana da haka, kamar riwayar da na karanta. Jabir yace kadima makkata, lamma kadima makkata atal hajara fastalamahu thumma masha ala yaminihi. Kaga thumma masha ala yaminihi faramala salatan wa masha arba'an. Me annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi lokacin da ya iso ɗakin Ka'aba, ya iso wannan kusurwa wanda bakin dutsen nan yake jiki, yana isowa ya taba wannan dutsen yana tabawa Jabir yake thumma masha ala yamini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama tahiya wato ta daman wannan dutsen ba ta hagu ba ta daman sa kaga ya nuna cewa daga cikin wannan dutsen ake fara dawafi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ba shi kadai ba da labarin ba akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wato masomin dawafi shine jikin wannan kusurwa din babu ko sabani akai babu wani sabani akai wato nan ne shine nan ne ake farawa kuma da zaran mutum ya taba wannan dutsen zai fara sassarfa din idan ya samu tabawa idan bai samu tabawa ba ya fuskanci wannan kusurwan yayi bismillah ya da kabbara sannan sai ya fara sassarfa ya kama zagaye dakin Ka'aba wanda shine ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu sabani akai yana kitabul ijma na ibnu abdul barri shafi na 163 yana sharhul muwatta na al-imam az-zarqani a mujallal nabi shafi na 404 da kuma litafi al-muhalla na ibnu hazmi a mujallal na 7 shafi na 95 hadisin jabir ya tabbatar mana cewa dole ne mutum ya fara dawafi daga al-hajarul aswad kuma hadisin ya tabbatar mana dole dawafin ka ya zama kana zagaye Ka'aba alhali dakin Ka'aban yana hagu da kai saboda Jabir yace thumma masha ala yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya ne ta daman sa wato dakin Ka'aba yana ta hagunka ka'ida ne yaj'alul baita an yasarihi ya zama Ka'aba tana hagunka kama da yake shedan ba zai rabu da mutane ba Allah ya mana tsari zaka tafi kaga mutane suna abin da suka ga dama wani matsafi ne ya gaya masa in ka je ka yi dawafi ka sa Ka'aba ta dama maimakon ka sa Ka'aba ta hagu saboda ka zai yi dawafin sa shi kuma yana zagayawa in ka sa lura sai ka ga wani yana yi ana samu yan Najeriya waɗanda ke wannan Allah ka tsare mu asali dawafi ana sanya Ka'aba ta hagu haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda malamai suka magana akai akan cewa sharadi ne wajibi ne yana cikin kitabun majmu' na al-imam an-nawawi a mujallal na 8 shafi na 62 akwai hadisin jabir da yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar inda muka karanta lamma qadima makkata atal hajar fastalamahu thumma masha ala yaminihi faramala salatan wa masha arba'an yana sahihu muslim kitabul hajj bab ma jaa anna arafa kullaha mawqif الشاهد قوله ثم مشى على يمينه يعني يمين الحجر يمين الحجر الأسود فيكون البيت عن يساره كاغا داكن كعبا ينا حقنك داكن كعبا ينا حقنك انكدوب لتاه المغني لابن قدامة ما لم يتي فلا يجزئه الطواف منكسا متين يزم يأي دوافي ياسا كعبا تداما دوافي انت بإنجلت با saboda babu inda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wa huwa an yaj'alu al-baita an yaminihi wa talzamuhu al-i'ada kuma dole sai ya sake wannan dawafin idan dawafin ya shafi wato aikin haji ko umrar sa ibn al-usaymin al-litafi asharrul mumti yayi bayanin wato hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala hikimomi da dama wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya game da dawafin nan ka lura da cewar dawafin Ka'aba ana yin sa ne anti-clockwise wato sabanin yanda agogo ke tafiya saboda zaka zagaye Ka'aba ne kana bi ta kai kana damar dakin Ka'aba din Ka'aban na hagunka a maimakon Ka'aban na damanka yayi maganganu ya kawo dalilai daban-daban daga cikin waɗannan dalilai yana cewa innal qalba min jihati al-yasari ai zuciyar dan adam tana gefen hagu ne zuciyar dan adam ba ta gefen dama tana tafi wato tana kwance a gefen hagunsa to idan kai dawafin Ka'aba Ka'aba tana hagunka zuciyarka tafi kusa da dakin Ka'aba akan kai dawafi Ka'aba tana damanka saboda zuciyar tana nesa da dakin Ka'aba wa huwa baitu ta'zimin lillahi azza wa jalla ga daki ne wanda ake girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa mahallu ta'zim Allah wa mahabbatihi dakin Ka'aba wuri ne na girmama Allah wuri ne na nuna son Allah fasara min al-mudathib an yaj'al al-bayta an yasarihi saboda haka mafi dacewa dakin Ka'aba ya zama yana hagunka. Liyaqruma mahallu dhikrillahi wa ibadatihi wa ta'zimihi. Saboda mahallin zikirin Allah da bautan Allah da girmama Allah subhanahu wa ta'ala min al-baytil azim, min al-baytil mu'azzam. Wannan dakin Ka'aban ya zama yana kusa da zuciyarka ba yana nesa da zuciyarka ba. Fa yakunu al-qalbu muwaliyan lil-bayt. Saboda haka zuciyar za ta zama to tana jibintar dakin Ka'aba idza ja'ala al-Ka'bata an yasari. Wa hadhihi hikmatun zakaraha ba'du ulama. Wato wannan yana daga cikin hikimomi da wasu malamai suka gano dalilin da yasa ake dawafi Ka'aba tana hagu maimakon Ka'aba tana dama. Sai Ibn al-Utsaimin yace akwai dalilai da yawa da malamai suka yi magana akai da hikimomi wanda in ka dubi tsarin halittar Allah hatta taurari tauraro yanda mutane ke dawafi haka shi ma yake dawafi a sararin samaniya duk taurari haka suke dawafi daga sama har ƙasa. Saboda haka dawafi sai ya dace da tsarin halittar Allah subhanahu wataala. Yanda dan adam yake dawafin Ka'aba a nan ƙasa haka kuma taurari suke dawafin Ka'aba suke dawafi su ma a sararin samaniya. Tunda manzon Allah ya tabbatar mana Ka'aba da kake gani ba ita dai ce ba, hatta mala'ikun Allah subhanahu wataala suna yin dawafi wato a cikin sama. Don haka dawafi ibada ce mai girman gaske, kuma tsarin dawafin sai ya dace da tsarin yanda sauran halittun Allah suke bautan Allah. Ibn al-Utsaimin yace to koda ba amma bayanin waɗannan hikimomi ba, ahammuha ittiba'u sunna. Idan aka ce manzon Allah yayi, ai ko ba a gaya ma hikima ba magana ta kare. Ba daidai bane ya zama kai dawafinka ka sanya Ka'aba ta dama sai dai ka sa Ka'aba ta hagu wanda shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai mas'ala ta hudu, Jabir yace bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama dawafi ya zagaye Ka'aba sau bakwai, thumma ata maqama Ibrahim fa salla. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi maqamu Ibrahim yayi sallah. Yana sahihu Muslim hadisi na 2218 yace thumma nafaza, wata riwaya kenan, thumma nafaza ila maqami Ibrahim alaihi salam fa qara'a. Manzon Allah ya karanta aya ta 125 ta suratul Baqara, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Ku riki maqamu Ibrahim ya zama wurin sallah. Fa ja'ala al-maqama bainahu wa bainal bayt. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya maqamu Ibrahim tsakaninsa da dakin Ka'aba. Yace kana ya qara'u fi rak'atayn. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun. To wani babban abu wanda ya kamata mu lura, Jabir yace wa rafa'a sautahu yusmi'un nasa. Manzon Allah ya daga muryarsa don mutane su ji irin surorin ma da ya karanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga muryarsa don jama'a su ji surorin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, wanda shi yasa karanta waɗannan surori guda biyu din shine mafi dacewa ga ainihin nafila na bayan dawafi. Hadisin yana sahih al-Bukhari, babu man tafa bil bayti idza qadima makka qabla an yarja' ila baytihi thumma salla rak'atayn. Akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito yace inna rasulullahi kana idza tafa fil hajj aw al-umra awwala ma yaqdam. Abdullah bin Umar yace idan Annabi sallallahu alaihi wasallam farko ya iso Makka zai yi dawafi imma aikin haji ko umra, sa'a salatata atwafin wa masha arba'a thumma sajada sajdatayn, kamar yadda Jabir ya bada labari. Shi ma haka ya bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai zai yi dawafi na shigowa garin Makka. To yanda Jabir ya siffanta haka Abdullah bin Umar ya siffanta. Hakanan al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin Abdullah bin Abi Aufa, shi ma ya tabbatar da haka yana cewa i'tamara rasulullah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra, ya taba yin umra, fa tafa bil bayt, yayi dawafin Ka'aba, wa salla khalf al maqami rak'atayn. Manzo Allah yayi salla a bayan maqamu Ibrahim, yayi salla raka'a biyu, wa ma'ahu man yasturuhu min an-nas, a tare da shi akwai wasu wadanda suka yi mai sutura, akwai wadanda suka yi wa Annabi sutura, kaga ba a hana mutane wucewa ba, amma an yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sutura, manzon Allah ya yi wannan nafila raka'a biyu. Don haka malaman suna sun yi ijma'i akan cewa nafila raka'a biyu dinnan inda ya fi dacewa ka yi shi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Mai dalili? Saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi nafila raka'a biyu dinnan sai da ya karanta aya ta 125 na suratul bakara, wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, sannan ya tafi ya yi sallah. Kaga ya nuna muhimmancin yin nafila a wannan gurin. Bare akwai hadisin sayyidina Umar da ya bada labari yana cewa shi ne ma ya taba cewa ina ma Allah ya shar'anta yin ibada a makamu Ibrahim, sai Allah ya saukar da wannan aya. Kaga akwai falala kenan yin nafila a daidai wannan gurin. Kuma shi yasa zaka ga wurin da Ka'aba ya fi samun cikowa kenan wannan gefen makamu Ibrahim, saboda falalar da take da shi wanda ya zo cikin Alkur'ani, ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La shakka yin nafila a wannan gurin shi yafi daraja. Duk malaman sunna sun yarda da wannan, saboda wannan ayat ta Alkur'ani, wattakhidhu min maqami ibrahima musalla. Ga kuma hadisai da aka samu, hadisin Jabir, hadisin Abdullah ibn Umar, hadisin Abdullah ibn Abi Aufa, wanda duk sun tabbatar manzon Allah ya yi nafila raka'a biyu bayan dawafi a bayan makamu Ibrahim. Wannan gurin shi ya fi dacewa. Wannan in ka duba kitabul ijma na Ibn al-Munzir shafi na 62 ko bidayatul mujtahid da kitabul majmu, duk zaka ga sun ba da labarin malaman suna sun yi ijma'i akan wurin da ya fi dacewa a yi nafila na bayan gama dawafi shi ne makamu Ibrahim, bayan makamu Ibrahim. Me yasa ake kiransa makamu Ibrahim? Wato wani dutse ne alladhi kama alaihi Ibrahim alaihi salam inda bina'il Ka'aba. Lokacin da annabi Ibrahim ya zo gina ɗakin Ka'aba, akwai dutsen da ya hau kai, yaronsa yana miƙa mar dutse yana ɗagawa yana ɗorawa, shi ne annabi Isma'il. Suna gina Ka'aba cikin hikimar Allah, sai wannan dutsen da annabi Ibrahim alaihi salam yake kai ya fidda shatan ƙafafun annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim alaihi salam sawayensa suna kama da na manzon Allah. Wannan shine abin da sahabbai suka tabbatar daga wato zuriyar Abdul Muttalib. Babu wanda ya samu sawu irin na annabi Ibrahim sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi sawun manzon Allah, kafan sawunsa babu rami, kafan sawun annabi sallallahu alaihi wasallam babu rami, wato tsokan nama ne gaba ɗaya, inda idan annabi ya dora kafansa ba ka samun inda bai taba kasa ba, ko ina zai taba kasa. Haka sawun annabi Ibrahim alaihi salam yake, haka annabi sallallahu alaihi wasallam sawunsa yake. Kaga kamar mu zaka samu in mutum ya taka kasa, akwai inda a kasan tafin kafarsa akwai inda bai taba kasan ba, amma shi manzon Allah ba haka bane. To haka ma annabi Ibrahim sawunsa gaba ɗayansa tsokan nama ne. Ta annabi Ibrahim inda ya tsaya din nan sai ya fidda alama. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa Allah ya bar wannan a matsayin mu'jiza ta annabi Ibrahim alaihi salam, wata falala wanda Allah ya yi magana a kanta a cikin Alkur'ani. To wannan dutse sai ya zamanto yana gefen Ka'aba. Asali kana multafikan bil baiti, da can yana haɗe da dakin Ka'aba ne. Wannan shine abin da ya zo a cikin littafin At-Tarikhul Qawim li Makka Baitullahil Karim, yana mujallad na 4 shafi na 10, cewa asali wannan dutsen yana cikin ɗakin Ka'aba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, zamanin sayyidina Abubakar, yana cikin Ka'aba, yana manne da Ka'aba, ba a raba shi da ɗakin Ka'aba ba, yana manne da ɗakin Ka'aba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina Abubakar. Thumma inna sayla jarafahu fi zamani Umar, zamanin sayyidina Umar aka samu ambaliyar ruwa sai ya wato mirgino wannan dutse din. Falamma a'adahu akarahu anil baiti bid'ata azru'in, lokacin sayyidina Umar a zamaninsa aka samu wannan ambaliyar ruwa, sayyidina Umar ya sa aka maida wannan dutse, amma sai ya bada tazara tsakanin dutsen da ɗakin Ka'aba, wanda wannan tazaran ya sa kaga aka samu dan sarari inda ake dawafi tsakanin makamu Ibrahim da kuma ɗakin Ka'aba din. Wanda wannan dalilin ya sa malamai ke ganin ba laifi ba ne idan ma an ɗauke shi, tunda zai iya kawo cikas ga dawafi. me yasa sayyidina Umar ya matsa da shi? Malamai sun yi magana hikimomi guda biyu. Na farko, dalilin da yasa sayyidina Umar ya matsa da shi saboda a zamanin sa musulmai sun ƙara yawa fiye da zamanin manzon Allah, fiye da zamanin sayyidina Abubakar, saboda haka in an je dawafi ya zama dutsen yana kawo cikas ga masu dawafi, saboda haka sai sayyidina Umar yasa aka matsa da shi. Maslaha kenan, maslaha ta dawafin ta fi zaman dutsen a jikin Ka'aba, saboda haka yasa aka matso da shi. To idan aka yi la'akari da wannan, dan an ƙara matsawa da shi a yanzu ba laifi bane, tunda sayyidina Umar ya aikata. Sayyidina Umar kuwa yana cikin khulafa'ur rashidin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Abinda sayyidina Umar ya aikata bai zama bid'a. Wa qila li'annahu amna'a lahu min as-sayf, wasu kuma na cewa abinda yasa sayyidina Umar ya matsa da shi saboda idan an matso da shi to ba za a sake samun ambaliyar ruwa da zai mirgina shi ba. An ba mu ruwan sarari inda zai wuce a zamanin da, saboda in ka dubi yanda Ka'aba take tana kasan dutse, ambaliyar ruwa ake mai karfi wanda ke wato gangarowa har jikin Ka'aba, in banda yanzu da hukumar Saudiya ta tsara magudanar ruwa ta gyara abin. Kuma har yanzu idan aka samu ambaliyar ruwa mutane na gani. Saboda haka sayyidina Umar ya yi haka ne, imma saboda ya wurin dawafi ya matse sai ya matso da shi baya, ko kuma saboda ambaliyar ruwa da ake yawan samu, idan an matso da shi kaga ruwan ya samu hanyar da zai wuce ba tare da ya sake mirgina shi ba. Wannan ya nuna cewar yin dawafi a bayan gurin yana da falala, saboda nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, saboda maslaha rashin yin sa a gurin, tunda yanzu jama'an da suke zuwa aikin haji sun fi dayawa, idan mutum ya matsa akan sai ya yi nafila na bayan gama tawaf a wannan gurin, to zai ƙara kawo tirmitsitsi ne wurin tawafi. In ka duba al-mawsu'atu fiqhiyya mujallad na 29 shafin 133, malamai sun tabbatar lallai mafi falala shine mutum ya yi nafila a wannan gurin. Mafi falala shine mutum ya nafila a wannan gurin. Amma dan larura ta sa an matsa, misali ko da a wani guri ne a cikin masallacin kai nafilar, ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Illa dai abinda aka fi so din ne baka aikata ba. Kuma la'akari da cewar mutane na cikowa ya zama mutum bai yi nafilar a wurin ba, idan a lokacin aikin haji ne shine mafi dacewa. Amma shi kansa nafilar, wato wannan nafila da ake bayan gama dawafi, ita nafilan malamai sun kasu kashi biyu, suna ganin farilla ce, wasu na ganin sunna ce. Me yasa ake ganin farilla ce? Saboda la'akari da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, ya dace da ayar Al-Qur'ani kafin manzon Allah yayi nafila din. Kuma manzon Allah bai taba yin umra ko aikin haji misali ba tare da yayi wannan dawafi, yayi nafila ba. Duk sa'ilin da ya dawafi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wannan nafila din. Saboda haka yasa aka samu mazhabobi kamar mazhabar Imam Abu Hanifa, suna cewa yajibu ba'da kulli tawafin fardan aw naflan salatu raka'atayn, kowani dawafi kai dole sai kai nafila raka'a biyu din nan farilla ne. Kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal shi ma yana ganin haka. In ka lura babu dalilin da zai sa a ce ai sunna ne. Amma ga mazhabata Imam Shafi'i, mazhabar Malikiya, suna ganin wajibi ne mutum ya yi, amma kuma rashin yin sa bai bata mar wato dawafin sa, bai bata mar dawafin sa. Don haka wato kamar bai kai a ce mar sharadi ga ainihin dawafin da mutum ya aikata ba. Mafi dacewa shine ba da muhimmanci ga wannan nafilan bayan an gama dawafi, kamar yadda Jabir ya bada labari, saboda ijma'i akan cewa lallai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan nafila bayan ya gama dawafi. To sai mas'ala ta ƙarshe shine cewar Jabir bin Abdullah summa raja'a ila rukni fastalama. Jabir yace bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila raka'a biyu a bayan gama tawaf, sai ya koma ga wannan kusurwan Ka'aba din ya sake taba shi. To kafin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya sha ruwan zamzam wanda ya samu hadisi na Abdullah ibn Abbas shi kansa Jabir ya ruwaito cikin sifar hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yana cewa kuma ata bani Abdul Muttalib wa hum yasqun fanawalu hudalwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga ƴaƴan Abdul Muttalib wadanda ke kulawa da rijiyar zamzam ya tafi wurin su suka bashi guga guda manzon Allah ya sha ruwan zamzam kafin nan ya wuce wurin sa'i kaga ya nuna cewa shan ruwan zamzam yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da ya iso Makka hadisin yana al-Musnad din Imam Ahmad da Sahih Muslim don haka mutum idan ya gama nafilan nan ya samu ya sha ruwa kafin ya koma ga Ka'aba bai saba ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai kafin ka fita Jabir ya ce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama nafilan summa raja'a ila rukni sannan ya koma ga wannan kusurwar Ka'aba fastalamahu ya sake taba shi الإمام النووي أنن ينشوى إنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرج من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه مستحبي لبادول بني كما عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكتا إذا كاجم الطواف كاينا فلا ركع بيو سيككوما جكين كعبة كتبة ثم يخرج من باب الصفا ليسعى سنم تنيت فيه wato sa'ai daga nan da mutun ya taba wannan dutse sai ya tafi kuma sa'ai wa tafaqu ala anna hadha al-istilam laysa biwajib al-imam an-nawawi yace duk malaman sunna sun yadda cewa wannan taba wanda mutun zai yi karo na biyu ba wajibi bane wancan ma ba wajibi bane yana daga cikin sunnonin tawaf bayan ka gama nafila kafin ka wuce sa'ai zaka sake dawowa cikin Ka'aba ka taba wannan kusurwa وانما هو سنه لو تركه لم يلزم دم دم mutun ya bar wannan tabawan da ya gama nafilar sa sai ya wuce sa'i ba a cewa sai ya yanka wato wata dabba saboda yayi laifi yana sharh sahih muslim juz'i na 8 shafi na 176 kuma yana kitabul ijma na ibn abdul barri shafi 164 da kitabul mauna masabar malikiyya mujallal na farko shafi 574 da litafi al mughni yana mujallal na uku shafi 191 wato sunna ce yana da kyau idan mutum ya gama nafila din kafin ya wuce sa'ayi ya sake komawa cikin Ka'aba ya taba wannan kusurwa wanda yana da wahala a yanzu al-imam al-bayla'i cikin nasbur raya yace wal aslu anna kull tawafin ba'dahu sa'in ya'udu ila al-hajjar asali idan tawafin da kai bayan ka gama tawafin zaka yi sa'ayi to shine zaka koma jikin Ka'aba ka taba kafin ka wuce sa'i li'anna tawaf lamma kana yuftatahu bil istilam asali kafin ka fara tawafi sai da ka taba jikin Ka'aba to yanzu fa kaza sa'i da zaka tafi yin sa'i kafin ka je sa'i zaka zo ka sake taba jikin Ka'aba wato sai zama taba jikin Ka'aba shine farkon tawafi taba jikin Ka'aba shine farkon sa'i bikhilafi ma idan lam yakun ba'dahu sa'i to anan idan mutun ya taho yin dawafi ne kawai fa wanda babu sa'i kamar misali ba dawafin umra bane ba dawafin hajji bane dawafin nafila saboda in kana zama a garin Makka kana tafiya Ka'aba kai dawafi kawai ka zagaye Ka'aba sau bakwai kai nafila ka koma gida to irin wannan dawafi in ka gama zaka zo ka taba cikin Ka'aba la ana dawowa a taba jikin Ka'aba ne idan za a yi sa'ayi bayan an gama tawaf wanda shine abin da masabata al-Imam Abu Hanifa ta rinjaye akai kuma wanda shine gaskiya domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra yayi aikin haji ya zauna garin Makka yayi ta zuwa yana tawaf saboda haka sahabbai sun kiyaye yanda yake tawafin sa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya tafi ya sake taba jikin Ka'aba bayan gama nafila raka'a biyu a gama bayan tawafin sa ya nuna cewa zai tafi sa'ayi ne wanda yazo cikin littafin Ibn al-Usaym na Sharh al-Mumti yace fa dalla al-hadith ala anna al-masnun huwa majarrad al-istilam lil-hajr al-aswad kuma taba jikin dutsen aka ce za kai wa amma tadbiluhu wal ishara ilayhi fala tusannu fi hadhihi al-marra a wannan karo ba a son ka je ka sumbaci wannan dutsen, ba a son ka yi mar ishara. Misali, saboda yawan jama'a ba za ka iya isa jikin Ka'aba ka taba shi din ba, to ba za ka yi ishara ba, sai ka wuce sa yi kawai. Taba wannan shi ake so ka yi. Innal istilam lil hajar liman arada an yasa, ga wanda ke son ya tafi yin sa'ayi shine wanda zai je ya taba jikin Ka'aba. Idan ba za ka iya isa ka taba Ka'aban ba fa, to ba za ka yi ishara ba, sai ka wuce sa'ayin ka kawai. Wa amma man tafa tawafan mujarradan lam yurid an yas'a fa innahu la yusallu lahu istilam, wanda ya zama ya zo ya yi dawafi ne kawai na nafila, dawafin da babu sa'ayi a bayansa, ba sunna bace gare shi ya je ya taba jikin Ka'aba a bayan ya gama tawaf. Wa hadha al-istilam lil hajar ka tawdi'i liman kama min majlisin, wato kamar ban kwana kake ga Ka'aba, ka gama wannan majalisi zaka koma wani majalisi na sa'ayi. Fa innahu idza ata ila al-majlis sallam, kamar misali ne mutum ya zo majalisi yayi sallama, wa idza gadara al-majlis sallam, in zai bar majalisi yayi sallama, haka idan mutum ya zo Ka'aba ya tabata, idan zai bar Ka'aba ya tabata, saboda zai je ga wani ibada. To amma zaka ga mutane hatta lokacin da za su yi tawaful wada'i babu sa'ayi, tawafin ban kwana ba a sa'ayi a bayansa, amma zaka ga mutum ya tafi kuma ya taba jikin wannan Ka'aban, ko ko ya je yana masa ishara yana masa ban kwana, wanda ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.